This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Da fatan mun same ku lafiya. Sunana Zahra Aminu Fage tare da Murtala Faruk Sanyinna da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. A yau Laraba 25 ga watan Disamba na shekarar 2024 wadda ta zo daidai da ranar Kirsimeti. Kamar yadda aka saba a duk irin wannan rana mai matukar muhimmanci ga Kristocin duniya, za mu jingine irin shirye-shiryen da muke kawo muku ko muka saba kawo muku don kawo muku gaishe-gaishen Kirsimeti daga 'yan Afirka mazauna ƙasashen duniya. Amma kafin mu kai ga hakan, sai Murtala Faruk Sanyinna ya fara karanto mana labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci ga kuma cikakkun labaran duniyar. Kamfanin sufurin jiragen sama na Amurka sun dakatar da zirga-zirgar jiragen sama a fadin kasar na takaitaccen lokaci sakamakon matsalar fasaha a daidai lokacin da tafiye-tafiyen hutun Kirsimeti suka kankama, yayin da kuma yanayin sanyi ke barazanar ƙarin matsaloli ga masu shirin tafiya ta jiragen sama ko kuma ta mota. Hukumomin gwamnati sun tantance tashin wasu jiragen sama na cikin gida a jiya Talata, kimanin sa'a guda bayan hukumar kula da jiragen sama ta tarayya ta bada umarnin dakatarwa ta ƙasa wanda ya hana jiragen sama tashi. Hukumar ta faɗa a cikin wani saƙon email cewa matsalar ta samo asali ne daga fasahar tsare-tsaren jigilar jiragen sama. Kamfanin nazarin zirga-zirgar jiragen sama na Sirium ya ce an jinkirta tashin jirage a manyan filayen Amurka, yayin da kashi 37 cikin 100 kawai suka tashi cikin lokaci. An soke tashin jirage 19. Dakarun gwamnatin Siriya ta SDF a ƙarƙashin jagorancin Kurdawa sun ce sun ƙaddamar da farmaki kan dakarun sojin Siriya da ke samun goyon bayan Ankara domin ƙwato yankunan da ke kusa da kan iyakar Siriya da Turkiyya. Rundunar ta SDF ita ce babbar ƙawar Washington a Siriya, inda suke auna cibiyoyin ƙungiyar IS mai tsatsauran ra'ayin Islama da ke warwatse a gabashin ƙasar. Tun bayan hamɓarar da gwamnatin Bashar al-Assad a farkon wannan wata, fada ya ƙara ƙamari tsakanin ƙungiyar da ke samun goyon bayan Amurka da kuma sojojin ƙasar ta Siriya, waɗanda suka ƙwace iko da babban birnin Manbij da yankunan da ke kewaye da shi. Ruken Jamal, mai magana da yawun ƙungiyar kare haƙƙin mata a ƙarƙashin SDF, ta shaidawa kamfanin dillancin labarai na Associated Press a jiya Talata cewa mayakan nasu na dab da tazarar mil 7 daga tsakiyar Manbij. Labaran suna zuwa muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Sakamakon wani binciken da sojojin Isra'ila suka fitar a jiya Talata ya nuna cewa kasancewar sojojin Isra'ilar a Gaza ba da gangan ba shine ya haifar da mutuwar mutane 6 da aka yi garkuwa da su a cikin watan Agusta a Gaza. Mayakan Hamas ne suka yi awan gaba da mutane 6 da aka yi garkuwa da su, da suka hada da ba'amurke dan Isra'ila Harash Goldberg Polin a wani harin da suka kai wa Isra'ila a ranar 7 ga watan Oktoban shekara ta 2023. Kungiyar Hamas ta kashe su bayan kwashe kusan kwanaki 330 a hannunsu. Rahoton rundunar sojan ya nuna cewa ayyukan soji da aka gudanar a yankin, duk da cewa an yi su cikin takatsantsan, sun yi tasiri sosai akan matakin da yan ta'addan suka ɗauka na kashe mutane 6 da aka yi garkuwa da su. Rahotanni sun bayyana cewa daga bisani an gano gawarwakinsu cikin sa'o'i 48 zuwa 72 a cikin wani ramin ƙarƙashin ƙasa a ƙarshen watan Agusta. Hukumomin Taliban sun faɗa a jiya Talata cewa Pakistan ta kai hare-hare ta sama a gabashin Afghanistan, waɗanda suka yi sanadiyar mutuwar fararen hula da dama da suka haɗa da mata da ƙananan yara. Ma'aikatar tsaron ƙasar ta Taliban ta yi Allah wadai da harin da aka kai cikin dare a garin Bamal da ke lardin Paktika a kan iyaka da Afghanistan. An tabbatar ta kafar sada zumunta ta X cewa iyalan 'yan gudun hijirar Pakistan da ke zaune a yankin ne waɗanda abin ya shafa, ba iya tantance kirarin nan take daga majiyoyi masu zaman kansu ba. Daular Musulunci ta bayyana wannan mummunan harin bam a matsayin keta ka'idojin ƙasa da ƙasa kuma mummunan aikin zalunci inji sanarwar ma'aikatar tana amfani da sunan gwamnatin Taliban a hukumance. Sanarwar ta yi gargadin cewa ba za a bar wannan harin na matsorata ba tare da martani ba. Martanin na Taliban ya zo ne sa'o'i bayan da jami'an tsaro a Pakistan suka tabbatar wa manema labarai a boye cewa dakarunsu sun kai hare-hare da dama ta sama kan wasu wuraren da ake zargin cibiyoyin 'yan ta'adda ne a Bamal.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, da fatan dukkanin Kristoci a fadin duniya na shirin yin bukukuwan Kirsimeti lami lafiya. Yanzu kuma lokaci ne da zamu ja gefe mu bar wa alheri Grace Abdu Fili ta gabatar mana da shirinmu na musamman.
Let it be Christmas everywhere.
Masu saurari assalamu alaikum, barkamu da asuba. Muna kuma yi wa al'ummar Krista duk fadin duniya barka da Kirsimeti da fatar an ga wannan ranar ta Kirsimeti shekara ta 2024 lami lafiya. Alheri Grace Abdu ce ke farin cikin gabatar da wannan shiri da ke ba 'yan uwa maza da mata da ke zauna a kasashen waje damar sada zumunci a wannan rana.
Allah ya sa dukkanmu mu yi Christmas lafiya.
Na fatan cewa za a yi Christmas lafiya.
Ina aika sakon gaisuwa na Christmas ga 'yan uwa.
Merry Christmas and Happy New Year.
Let it be Christmas, Christmas everywhere.
Sudana Josephine Larry Manven ina gaida iyali na Jeremiah Useni, ina gaida iyali na Philip Temlong, ina gaida iyali na Ayuba Bigun, ina gaida iyali na John Temlong, ina gaida iyali na Nanjo Temlong, ina gaida iyali na Niger Temlong, ina gaida iyali na Wanfa Temlong, ina gaida iyalai na family Temlong, ina gaida ayana family na Fali Manven Duka, ina gaida pastocinmu waɗanda suke aikin Ubangiji, ina gaida malamai na makaranta na Salaba Private School and yara na waɗanda suke student dawa, ina gaishe su, ina gaida iyali na Banfa Yarnap, ina gaida iyali na VD Sanda, ina gaida iyali na Gambo Yilme, ina gaida iyali na Dala, ina fata Ubangiji Allah zai sa za mu gama Christmas na lafiya a cikin sunan Yesu.
Ni Carolyn Lambda, ina gaida Sarah Lambda, ina gaida Friday Lambda, ina gaida Jutu Lambda, ina gaida Nehemiah Barmak daga Limon, ina gaida Jonah Nanbu daga Turaki, ina gaida mutane Mundum Duka, ina gaisuwa babanmu daga Mundum Paso, ina gaida uwar rumutanmu, ina gaida duka yara na Otana Nancy, ina gaishe ta, ina gaida Sarah Lambda, ina fata a gama Christmas lafiya.
Sunana Dr. Patrick Dakum, kuma ina zama ne a Laurel. Laura kuma tana jihar Maryland a United States na America. A lokacin Christmas kuma haka ga gaisuwa na ga jama'a musamman dai iyalin da suke iyalin Dakum. Akwai kanina John Dakum da Lois da matarsa, ga kuma Nuhu Dakum da matarsa Grace, ga kuma Ima Dakum da matarsa Nandi, ina gaida kuma Samuel Dakum, Samu Dakum da matarsa Pring R. Ina so in gaida Victor Dakum da matarsa Bumi, da kuma sauran iyalin Dakum gaba ɗaya na kai muku gaisuwan Kirsimeti. Haka nan kuma ina so in kai da gaisuwana zuwa ga surukaina, wato family na Loda Nyamgang, Bulos Gang, Timothy Gang da sauran duk iyalin da suke surukaina da suke gang family. Ina kuma kawo gaisuwa na Christmas ga kungiyar da ta taimaka ta rayar da ni a cikin ruhaniya, wato Christian Couples Fellowship, Board of Trustees ɗinta kuma shi Reverend Dr. David Pofi da matarsa Gerta da kuma sauran wa'anda suke exco da trustees na Christian Couples Fellowship. Hakanan kuma na kai gaisuwa na ga iyali na wurin aiki na, wato Institute of Human Virology Nigeria. Zan kira suna guda kawai, wato shi Chief Operating Officer namu da Managing Director, wato shi Dr. Charles Olalekan Mensa. Na so in kai gaisuwa gare shi da kuma iyalinsa. Hakanan kuma group nawa, wato da muke tafiyan siyasa tare, wato Consolidation Movement, ina son kai musu gaisuwa. Ga kuma abokaina suna nan da yawa, su Aminu Zang, su Ayuba, su Longmu, Tom Ed, Jummai Musa, su Taple, su Alhaji Ayasham, suna Ahmed, su Grace Abdu, da yaran su Bilkisu Labaran, da ƴaƴansu, da su Gukut family, da sauransu dai duka. Na kawo muku gaisuwan Krismeti. Barkanmu da Krismeti.
Gaisuwan Krismeti daga Briska Das zuwa ga dukkan iyalin gata da iyalansu, jikokinmu da tattaɓa kunne duka. Gaisuwa kuma zuwa ga dukkan iyalin Idrisu Galadima a duk inda muke. Ina mana gaisuwan Krismeti da mu da iyalanmu duka. Ina gaishe da Amelia David, ina gaishe da Mama Sarah Mavira, ina gaisa kawo gaisuwan Krismeti ga Daddy and Mommy Ibrahim Bakari, ina gaishe da Dr. Kefas Leka da iyalan shi, ina gaishe da Habiba Usman mai gida da iyalai duka mai masaukin baki. Ina kawo gaisuwan Krismeti ga dan uwa Joel J. Magani da Edna Musa, Lawas J. Chris, Jerry FM da Raps, Siya J. Magani. Ina kawo gaisuwa ma Masumi J. Magani, Rinjaya J. Magani. Ina gaishe da Apichik Tsafta da iyayenta da ƴan uwanta duka. Ina gaishe da yarona Jermaya da Kim Magani, wanda aka fi sani da JD. Na kawo gaisuwan Krismeti, fata dukanku kun yi Krismeti lafiya da iyalanku. Ina kuma gaishe da ƴan biyun yaro na JD, wato Pastor Daniel Matthias Palong, matashi da yaransu da dangin shi duka. Ina kawo muku gaisuwan Krismeti, gaisuwa daga bakin Briska Das.
Suna na Jimela Gloria Garba, ina zama a New York City. Ina isa da gaisuwan Krismeti ga mamana Rebecca, ƴan'uwana Grace, Billy, Gladys, Gaius, Godia. Ina gaisuwa kuma ga ƴaƴana Becky, Togoriyamba, Fedeyamba, duk ma nieces ina da nephews ina duka. Ina isa da gaisuwan Krismeti, Ubangiji ya kai mu Krismeti lafiya, ya ba mu lafiya, Ubangiji ya taimaka, amin, cikin sunan Yesu. Barka da Krismeti.
Sunana Kefas Lamak, daga City ta Iowa State, a nan a tsakiyar Amurka da ake kira Midwest, kusa da Chicago. Bayan dubun gaisuwa mai yawa ga duka masu sauraron wannan sakon gaisuwa ta Krismeti, muna ƙara gode wa Ubangiji Allah da wata shekara da muka gani ta Krismeti. Ina miƙa gaisuwa ga masu bi da abokan arziki da ƴan uwa da dangogi gaba ɗaya a faɗin Najeriya ta Arewa. Da fatan za mu yi Krismeti a cikin masu rai da lafiya, da kuma cikin ƙoshin lafiya. Ina miƙa gaisuwa ta musamman ga ita mahaifiyata Mrs. Larvala Mark da dukkan ƴan uwa nake da su a Najeriya tare da ikkilisiyoyi namu na Najeriya a musamman Equa Good News Mr. Ali Equa Church Kadawa Kano da kuma Equa Church Sabon Layi a Tallantan da fatan dukkan ku za ku yi Kirsimeti lafiya ga dukkan masu sauraron wannan gaisuwa ina roƙo a idan da gaisuwa ga dukkan ikkilisiyoyi da kuma mutane da na ambata a cikin wannan sako na ƙara jinjina gaba ɗaya kristoci na Najeriya gaba ɗaya amma kuma dai na nodan Najeriya a ci gaba da ba da gaskiya ga Ubangiji Yesu Almasihu a dogara ga shi kamar yadda muka saba yi ayi Kirsimeti lafiya Allah nuna mana wata sabon shekara kuma na gode
Sunana Reverend Akila Adamu muna jihar Ohio a kasar Amerika. A madadin iyali na ina mika sakon gaisuwa zuwa ga mahaifina Jerry Adamu ina kuma gaida ƴan uwana wayanda suke wurare daban-daban ina kuma gaida kawannena kamar shi Dauda Gaya Yakubu Nama Luka Kato da Flibus da Mark na kuma gaida surukaina kamar su Reverend Likita Musa Hananiya Musa da sauransu na kuma gaida abokaina da muka girma tare kamar su Timothy Sherman Levi Tanko Friday Ali Solomon Dunia Philemon Luka Ubanduma Helen Saidu da saura da iyalansu duka na kuma gaida makwabtanmu a kunye katse Jos a fata da tudun wada duka inda muka zauna a kasar Jos muna kuma gaida pastoci kamar su Reverend Inua Sajun Goma Chris Daria Samson Muria Ibrahim Kasim Jonathan Obi Caesar Bulus da sauransu na kuma gaida dukkan inda na yi aiki kamar Equa Headquarters Jos Discipleship Unit ko kuma sashin Almajiruci da kuma seminary na Kagoro da Jos inda na dinga na yi koyarwa na gaida dukkan daliban da na koyar da su a wayannan makarantun na san yawancinsu suna aikin ko malanta ko pastoci a wurare daban-daban Ubangiji ya ba ku nasara cikin wannan aikin da kuke yi da kuma yi bikin Kirsimeti. Na kuma gaida dukkan malamai da kuma wayanda muka yi karatu tare a primary school Anguwar Rimi Kaduna da kuma Rimi College Vocational Training School makarfi musamman shi Dr. Dahiru Jikanshi Garba Jikanshi. Wanda har yanzu muna kan ma'amala da shi na kuma gaida dukkan wayanda muka yi makaranta a Government Technical College Malali Kaduna kuma ina sake gaida dukkan mutanen Kwenzum da mutanen Kagoma ina gaida mutanen Kukun Dutse da mutanen Kagoro Ubangiji ya sa muku albarka sannan kuma cikin bikinku Allah ya barkace ku. Ina gaida abokanan aiki na kamar su Reverend Dr. Korosi, Reverend Joseph Njaraba, Reverend Dr. Inanna Tanimu, Professor Kwihio, Reverend Farinto, Reverend Eleazar Baba, muna da Reverend Akeju, Reverend Ibrahim Kasim, Reverend Mrs. Josephine Jauda, Mrs. Rebecca Baba, Mrs. Sarah Abidan, na kuma gaida su director da nayi aiki da su kaman su Reverend Zakaria Salihu, Reverend Chums da sauran mutane. Ubangijin Allah ya albarkace mu ya kuma sa mu yi bikin Christmas lafiya ya kuma sa mu gan Christmas na gaba masu zuwa.
Barkanmu, sunana Joseph Shigmut daga Washington DC. Na son isar daga son Christmas ga mamana Esther da tana zama Arantia Jos, ga su yanwanina Polycarp Shigmut da ke Abuja, yalwata Tonan da take Jos, Solomon da shi ke Pangshin, da David da Panbis da Planan da Nayon dukansu ke zama a na Jos. Na maku gaisuwan Christmas, haka nan na mika gaisuwan Christmas na zuwa ga Sarkin Chief Longship da shi mai girma Charles Sarkin Gindiri, da Senator Joshua Dare, da abokina Professor Zaka Ayuban da ke kaisuwa University na Jos, haka nan da Architect Jonah Chong da mamansa Mary Chong, haka na isar da Christmas gaisuwa na zuwa ga Ladi Dako, da Margaret Goguim, da Teresa Fanto, da Mama Sheni. Haka nan ke mika duk gaisuwan ma zuwa ga abokina a Pavan Nasaran da ke Akwanga a Nasarawa, jihar Nasarawa, da duka jama'a da ke cikin jihar Plateau da kasar Nigeria gabaɗaya. Allah dai ya sa a gama lafiya a Christmas da murna, da wannan murnan da farin ciki a shiga cikin sabuwar shekara na 2025. Allah ya albarkace dukanmu.
Sunana Samuel Sarfiya, gaisuwata ta zo daga Canada. Ina mika gaisuwa ga iyalina a Nigeria, Malam Dan Yaro, Malam Gayus, Malam Stephen, Malama Nanlop, Malama Margaret, Malama Esther, a yi bikin Christmas lafiya.
Sunana Emmanuel Sule, ina kawo babban gaisuwan Christmas zuwa ga Reverend da Mrs. Victor Musa, Joshua Sule, Manasseh Garba, Gladys Goje, Peter Batimaus, Yunusa Madu, Deborah da Ralph Menegbe. A yi Christmas lafiya.
Merry Christmas ga sakon gaisuwan Christmas daga Dr. Salihu da Elizabeth Garba, Maryland, USA. Muna mika sakon gaisuwan Christmas zuwa ga mahaifina shi Jeremiah Likita Ibisi, da kuma kawuna Mr. Samuel Ibisi, na kuma gaida su kanina Ibisi da Ozzy Ibisi, ana da Haruna Atunkura, Jetro da Mary Ibisi, Honorable Simon da Christy Ibisi, Andrew da Mary Ibisi, Teresa da John Manasse. Muna kuma gai da shi kawunmu shi Uncle Vincent Osawe da iyalansa, Mr. Solomon Awasak da iyalansa, Mr. Setley da Kanang Daze, Reverend Dr. Zachary da Ruth Ibrahim, Mr. Ibrahim da Elizabeth Baku, da shi kuma Reverend Rabobarde. Sauran abokanemu kuma Dr. and Dr. Mr. Stephen Daniel, Mr. and Mrs. Donald Uweze, da Luka da Dr. Hanatu Wazo, da Ben da Asta Osawe, Mrs. Deborah Danasa, Mrs. Victoria Zagi, Professor Sam da Christine Nuhu, Evangelist Ishaku Bupoada, Mr. Aliu da Pastor Toi Nepoki, Dr. and Dr. Mrs. Pokop Bupoada, Reverend James Ibu da iyalansa, na kuma erwa mu Sister Grace Oguntolu, da dukkan sauran abokanin arziki a yi Christmas lafiya. Na ku Salihu da Elizabeth Garba.
Hosiana, ahiruma mujemisi na juwiteka, amahoro ni chubahiro bibaha sumba hose. Shimo bitamu bitima yabo baririmba banyeganyeza amashami y'ibiti ndirimbo zikwiri Yerusalemu. Nyamara we yazanywe no gutegura imitima y'abantu, ahigo batore bugoyi cyane mu rupfu rw'iteka. Umunsi umwe bazatahe mu rugo iwabo baririmba banyeganyeza imisenge y'ijuru ndirimbo zikwiri Yerusalemu. Begereje umunsi wo kuzimurirwa iwacu, umukwenu mugeni we binjira mu cyubahiro. Haririmbwa indirimbo y'akataraboneka izaririmbwa n'abamarayika, izabara indirimbo yo kwakira umukwacuri umugeni we. Uwo munsi tuzasezera ku isi y'ibyago, icyaha n'urupfu bizaba bikuweho giteka. Turirimba n'ijwi rirenga ry'icyubahiro, dufatanye n'abamarayika, dusingiza umwami w'abami kandi nyir'ubutware bwose.
Abinda lokaci ya bamu damar kawo mu kenan a kashi na farko na gaishe-gaishen, sai kuma da karfe 4 da rana agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, karfe 3 agogon Ghana, ku je mu da kashi na 2 kuma na karshe na gaishe-gaishen a bana. Kafin mu yi sallama, bari mu mika gaisuwar fata alheri ga dukkan masu sauraron mu. Ina kuma mika gaisuwa ta musamman ga 'yan uwana Nehemia da Mika Gata da iyalansu, Salamatu Ijimbe da iyalanta, Samuel Garbadas da iyalansa, Malam Sila Auta da iyalansa, Levi Barka Hassan da iyalansa, Vashti da Alisa Daniel da 'yan uwansu duka, Iya da iyalanta duka a Jimeta Yula, Husaina Hakila Banshika da danginta, sai kuma dangi duka a Jos, da zuriyar Gata baki daya malumfashi, da kuma zuriyar Idris Adas. Gaisuwa ta musamman ga ambassador Sam Jimba da iyalansa, Mr. Mrs. Obadiah Tomdate, Victoria Magid, Gladys da ya Ilya Mamman, Professor Grace Esron, Reverend Likita Mantau da iyalansa, zuriyar uwar yaya a gidan dan birnin malumfashi, Yiljab Abraham, Bazata International Lady Big John, Honorable Sunday Abdu, Dr. David da Christy Shweda dangin su duka, Ishaya da Laraba Kure, Reverend da Professor Fumi Faramalum, Reverend Dr. and Mrs. Bakar Ibrahim, Reverend Dr. Barje Mai Gadi, Reverend Dr. Samuel Kunhiop da iyalansu duka, Professor Mrs. Christy Bess da iyalanta, Phoebe Kabruk da iyalanta, Dr. da Mrs. Peter Shehu da iyalansu, Madam Ene Ede, da kuma dukkan 'yan uwa da abokan arziki da lokaci ba zai ba mu damar ambata da ɗaya-ɗaya ba. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, da kuma Malama Fiona da ta daidaita sautin shirin alheri, ke cewa bari salama Isa Almasihu da zumuntar Ruhu Mai Tsarki su kasance tare da mu daga yanzu da har abadin abada. Allah ba mu lafiya ƙasashen mu, ya rufa mana asiri, ya kuma sa mu gama da duniya lafiya.
To masu sauraro, da haka ne muka kawo ga ƙarshen shirin namu na musamman, kuma muna miƙa saƙon gaisuwa da fatan alheri ga dukkanin Kristoci da kiraye wannan rana a faɗin duniya. Allah ya sa za a yi bukukuwan Kirsimeti lafiya, Allah kuma ya sa mu ga tagaɓi idan Allah ya kai mu da rai da lafiya. Yanzu a madadin Murtala Faruk Sanyunna da ya taya ni gabatar da shirin, da wadda ta ba da umarni Fiona wa manyan dubu, da ma injiniyan mu na yanzu, ni Zahra Aminu Kage nake muku fatan alheri daga nan birnin Washington DC. Sai Allah ya sake saduwa.